بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبود قدياس تبتغى الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤانا سافيا تأصبر أشرين دترى قوة ذو القاعدة shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da 5 ga watan 10 wanda ake kira October a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذا متاشي يو درس من 40 دبقوي منا سكير بياني ابن دمال من يربو تا دنغندا سوى ما في في تنولي يان ألا سوني ودن دسك في سن ابن دمان زن ألا صلى الله عليه وسلم يزود شي كما سك بيشي دسن ابن دكما بن ابن wanda yafi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi sanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wato sakon da Allah ya bayo manzo sallallahu alaihi wasallam na wahayi da sharhin da shi kansa yi maganganun sa da ayyukan sa da kuma takririn sa da kuma bin wannan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita to wanda yafi kowa a wannan bangaren shine yafi kowa walittaka baka samun wali ya zama ya wadatu daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai din mun nana tashi ba sau dai ba su bi ba a cikin darasin zamu tashi inda yake cewa walailatul mi'raj rafa'a Allahu darajatahu fawqa al-anbiya'i kullihim a daren da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san ana cewa isra'i ana cewa mi'raji isra'i shine tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis baitul maqdis aina a falastin wannan shi ake cewa isra'i saboda cikin dare aka wannan tafiyar daga kuma baitul maqdis aka hau da shi sama har sidratul muntaha Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi wannan wuri wannan shi kuma shi ake cewa mi'raji wancan isra'i daga asra subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina daga asra shine ta asalin abin da ake yi da isra'i shine tafiya cikin dare mi'raji kuma shine hawhawa daga uruji hau daga abu daga mataki zuwa mataki to hawhawa zuwa sama da akai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri rafa'a Allahu darajatahu Allah ya daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawqa al-anbiya'i kullihim sama da dukkan annaba baki daya babu wani annabi da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana ahqahum biqawlihi ta'ala don haka fa kana huwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi cancantar su ma'ana dafi su cancanta da fadin Allah madauki da yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wadancan manzanni kamar da muka ji ma'ana wadannan sune manzanni mun fifita sashen su akan sashe kuma daga cikin su akwai wanda Allah yayi magana wannan dimi magana akan sa sannan wa rafa'a ba'dahum darajat kuma Allah ya daukaka sashen su darajoji sama da sauran isa ila ghairi zalika min ad-dala'il da zuwa wasu dai daga cikin dalilai hujjoji wadanda ma ba wannan ba yace kullun minhum kowanne ɗaya daga cikin waɗannan manzanni ko annabawa ya'tihi al-wahyu min Allah wahayina zuwa masa daga Allah la siyama musamman ma dai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam yakun fi nubuwwatihi muhtajan ila ghairihi zamu ga cewa shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar cikon wani annabci daga wani ma'ana annabcin sa a cike yake abinda aka bashi na wahayi a cike yake shari'ar sa cikakkiya ce baya buƙatar wani annabin yazo daga bayan sa ya cika masa saboda nasan bai kammala ba shi baya buƙatar haka shine abin da yake nufi lam yakun fi nubuwatihi a annabtakarsa bai zama muhtajan mai buƙata ba ila gairihi zuwa ga wani wanda ba annabi ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun gane wannan wuri? Ma'ana abin da yake faɗa mana, babu wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar shari'ar sa bata cika ba har sai daga bayan ya mutu wani zai zo daga ban wato daban yace zai cika shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shari'ar sa a ciki take, bai bar duniyan nan ba sai da duk abin da Allah yake so ya gaya wa mutane shi din ya gama faɗan sa. Abin da zai faɗa da baki, abin da zai aikata a aikace nuna wa mutane, duk sai da ya gama shi sannan Allah ya karbi ransa. In kaga wani abu an same shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu, an ji shi daga bakinsa ko ya aikata da kansa ko an yi a gabansa bai hana ba, wannan abun kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba a soke abun ba yana nan, to wannan abun ita ce shari'ar Allah har tashin alkiyama. Babu wani dan adam da zai canza ta yace yau na musanya wannan abin da aka sani zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar musu, yau ga wani abu sabo ko kuma a karo wani sabuwar sallah daban sama da waɗannan biyar da muke yi, ko wani ya karo azumi bayan Ramadan yace ga wani watan shi ma azumce shi, yace ai da ba a sani bane yanzu ya kamata a karasa da wannan shi ma ai lada ne ya kamata a cika, ko wani sabon salati, ko wani sabon zikiri, ko wani sabon ko menene wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba, to babu wani waliyi duk girman sa abun Allah koda na gaske ne da zai zo da abin da zai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba, shi a ce an bashi da ban shi ma ya zo da shi. Mun gane wannan a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata buƙatar wannan, komai ya cika. Sai shi falam tahtaj shari'atuhu ila sabiqin wala ila lahiqin. Shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata buƙatar sabiqin, wani magabaci wanda ya riga shi, a ce sai ya waiwayi shari'ar sa sannan tasa ta cika. Wala ila lahiqin hakanan kuma baya sauraron, baya buƙatar wani wanda zai riske shi daga baya, ma'ana bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a ce shi kuma gashi ya zo zai cika shari'ar. Sabiqin shine wanda ya riga Annabi sallallahu alaihi wasallama, a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayanin da zai mana ba zai isa ba har sai ya hada da wani da ya riga shi zuwa daga cikin annabawa, ko a ce misali sai ya hada da at-taura shari'ar sa ta cika, kamar yadda Annabi Isa kun ga shi sai da ya hada da at-taura shari'ar sa ta cika, shine ma'ana sabiqin anan wurin misalin sa kenan. Amma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kawo wani littafi kafin nasa wanda aka ce sai Annabi yayi referring ya komar da mun zuwa ga wannan littafin sannan tasa shari'ar ta cika ba. Mun gane sabiqin, lahiqin kuma a ce daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a samu wani, dole sai bayan ya zo shi ma da wani bayani da zai zo ya karasa sannan a gane shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan babu shi a addinin Allah wanda ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane insha Allah. To sai ya ce bi khilafil masihi, sabanin Annabi Isa, ahalahum fi akthar ash-shari'ati ala at-taurati, domin shi mafi yawan shari'ar sa yayi ihala, in ce ihala shine reference, kai referring mutane, kace mutane su koma zuwa ga wani abu, ya mai da mutanansa su rika karatun at-taura. In mun lura ga wanda ya karanta, ko da yake wannan wanda take hannun su kristoci baka iya kiranta hakikanin ita ce at-taura da injila, amma haka mujmalan a dunkule din in mutum ya duba zai ga shari'ar Annabi Musa alaihi salatu wassalam, musamman wannan al-asfarul khamsa na farko, wato littafai guda biyar na farko a cikin abin da yake hannun Yahudawa da Kiristoci yanzu, a cikin abin da suke ce ma Old Testament, ai mun san shi ko kun san shi ko ba kun san shi ba? Wato su Genesis da abin nan Exodus, Numbers, Deuteronomy, waɗannan shari'o'i ko waɗannan littafai guda biyar da aka baiwa Annabi Musa alaihi salatu wasalam, haka a yadda dai suke faɗa cewa su ne at-taura ta asali, sauran kuma cikon littafai ne. Na sha gaya mana yadda Yahuda suka kasa littafan su kashi uku, ko akwai at-taura, akwai littafan annabci, akwai kuma rubuce-rubuce. To waɗannan at-taurar su ne wannan guda biyar na farko wanda ta fara da abin wanda suke ce ma wato Genesis, mun gane. Sannan guda wanda suka bi bayan su shine gungun waɗanda ake ce ma littafan annabawa, sannan bayan su akwai rubuce-rubuce duk waɗannan sun cika wannan shari'a ne kamar da ake fadi to annabi Musa alaihi salatu wassalam nasa wannan sune guda biyar na farko kamar yadda su ake fadi a zamu ga cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam shi da yazo yazo da injila amma abin da ya shafi halal da haram mafi yawa an fi samun sa a cikin attaura don haka sai ya ce a koma attaura a karanto abin da ke cikin ta wajen halal da haram da abubuwan da za a yi na addini duk bayanin su a can yake attaura wannan kuma wa'azozi ne a cikin injila da za su gyara zuciya da za su kara kyautata alaƙar bawa da ubangiji kun gane wannan kun ga ashe annabi Isa a shari'ar sa yana buƙatar a cika masa ita da attaura kun gane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya buƙatar wannan bai buƙatu zuwa ga wata shari'ar daban da ta riga shi a hada masa da tasa ba ko kuma bayan tafiyarsa wani ya zo ya cika masa to shi yasa yake cewa waja'al masihu fakammalaha annabi Isa alaihi salatu wasalam sai ya zo sai ya kammala wannan shari'a ta attaura wali hadha kana an-nasara muhtajina ila an-nubuwati al-mutaqaddima ala al-masihi shi yasa kiristoci suna da buƙatar littafan da suka gabace su wannan littafan da suka hada inda kun san littafan su ai akwai old da new testament ko sabon alkawari da tsohon alkawari shi tsohon alkawari shine littafan da suka hadu da suka hada attaura da sauran littafan al-anbiya da kuma al-kitabat wanda nace mana sune littafan yahudawa to kun ga su kiristoci kuma nasu sune wanda ake ce ma gospels shine tsohon sabon alkawari mun gane wannan to waɗannan abubuwan ai me yasa su kiristoci in suka buga littafan su suke hadawa da old testament no old testament ai ne yahudawa ne shine hadu da attaura da sauran littafai saboda me saboda shari'ar su bata cika ba sai an hada da waccan kun gane wannan to shine abin da ke nufi sai sai don haka suna buƙatar waɗancan annubuwatil mutaqaddima littafan annabta da suka gabata alal masihi kafin zuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam kattaurati kaman littafin attaura waz zabur da zabura ta annabi Daud yace wa tamamil arba'i wa 20 nubuwa da kuma abin da yake cika littafan annabci guda 24 dama abin littafan yahudawa guda 24 ne suka yadda da su asali kafin waɗancan ƙare-ƙare da suka ƙara to wannan shine Ibn Taymiyyah yake faɗa anan mun san Ibn Taymiyyah yana da ilimin waɗannan harkokin sosai littafan yahudawa da na kirista ya san su in ka karanta littafin sa al-jawabu sahih liman baddala din al-masih zaka fahimci sanin da wannan bawan Allah yake da shi akan ilimin addinin yahudawa da kiristoci sai ce wali hadha kana an-nasara muhtajina ila nubuwati al-mutaqaddima ala al-masih kat-taurati waz-zaburi wa tamamil 24 nubuwa wa kana al-umamu qablana al-ummumin da suka zo gabanin mu su ma sun kasance muhtajina ila muhaddathina a ce a cikin su ana samun waɗanda ake baiwa labari ai mun yi magana akan muhaddathin waɗanda ake baiwa labarin wani abu bi khilafi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabanin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita bata buƙatar waɗannan wanda za a ce daga baya an same su Allah na musu magana ana gaya musu wani abu bayan annabin su ya ƙare ya tafi sai su kuma su zo ana gaya musu wani abu da zai kammala shari'ar sa yasa ta ƙara cika mu a al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wannan abu babu wani dan adam fa kai da za a ce shari'an nan bata cika ba sai ya zo ya faɗi wani abu daga baya sannan a zama addini ya cika babu shi daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duniyar addini ya cika babu abin da za a ƙara a ciki wannan shine kawai abin da ke so mu gane sai ce fa innallaha aghnahum bihi Allah madaukaki ya wadatar da su al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bihi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama banda shi ba sa buƙatar wani falam yahtaju ma'ahu ila nabiyyin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa buƙatar su al'ummar kenan ba sa buƙatar wani annabin daban wala ila muhaddathin ko kuma ba sa buƙatar zuwa wani mutumin daban da ake bashi wani labari zai zo ya ce yayi mafarki ko kuma ya hadu da annabi ya qazata la manaman a wani wuri ya bashi kaza ya ce yazo ai kaza da shi da mutanen sa wannan duk ƙarya ne yawa ko wani ya faɗa to shi yayi ƙaryarsa amma a ce addinin yana buƙatar wannan abun in ba a yi shi ba addinin bai cika ba wannan babu addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama cika daga wato rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai bal jumi'a lahu kai bari ku ji yace shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tara masa min al-fada'ili falaluli wal ma'arifi da ilmomi wal a'mali salihati da ayyukan kirki wa ma farraqahu a cire wannan wawun din ma farraqahu fi ghairihi min al-anbiya'i ma'ana Allah ya tara masa abin da ya rarraba wa sauran annabawa in ka sa wannan wawun din zancen zai baci babu abun ka ko babu ho yau abin da nuna maka kenan wannan tabi'a ta mu ita ce mai wannan kuskura a larabcin kwata-kwata dama ba zai ba kana karanta zaka san cewa akwai kuskure a larabcin don haka zancen yadda yake shine bal jama'a lahu Allah madaukaki ya tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hado masa min al-fada'ili wal-ma'arifi wal-a'mali salihati ma farraqahu fi ghairihi min al-anbiya'i Allah ya tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan da falololi da ilmomi da duk aikin kirki da za a hadu da Allah da shi a shiga aljanna to Allah ya hada wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya rarraba wa sauran annaba me yake ne rarraba wa sauran annaba sauran annabawa wannan sai aka bashi wuri kaza a cikin waɗannan irin ayyukan kirki wannan kuma aka bashi gu kaza wannan aka bashi wannan ilimi wannan aka bashi wannan falalar amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka hado masa duk abin da aka baiwa sauran annabawa kaga kenan wane ne zai ce yana buƙatar wani abu daga wani annabi daban annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar wato shari'a sabata buƙatar a cika ta da annabcin wani annabin daban a banda shi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa kana ma faddalahu Allahu bihi min Allahi bima anzalahu ilayhi haka ne ko fa kana ma faddalahu Allahu bihi min Allahi bima anzalahu ilayhi wa arsalahu ilayhi la bi tawassuti basharin sai zama kenan abinda Allah madaukaki ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to daga Allah yake da abin nan da Allah din ya saukar zuwa gare shi kuma ya aiko da shi zuwa gare shi wannan abin da aka bashi na sako qur'ani kenan shine cikar wato annabci da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la bi tawassuti basharin ba ta hanyar wani dan adam daban a ce ya kawo ba a'a shi shine bashar din da aka turo mana babu wani bashar shi kuma da aka turo masa ko kafin shi ya gaya masa wani karin bayani ko kuma bayan shi mu ya gaya mana wani karin bayani akan abin da annabi bai gaya mana ba shi baya bukatar wannan abin nan da yazo da shi sakon kun ga alqur'anin nan yadda yake kowa dauka ya dauki alqur'anin nan dake gidansu to duk duniya iri ɗaya ne babu inda zaka je kaga alqur'anin nan ya bambanta yau da na birnin kudu iri ɗaya ne da na Kano da na America da na ina ko ina duk duniya kaje in ka nemi alqur'ani to guda ɗaya ne ya fara da bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin fatiha kenan sai bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi aka kare suratul baqara aka je ali imran har zuwa qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min ko min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nasi duk duniya qur'ani irin sa dai to wannan qur'ani yadda kuka ganshi shine cikammakin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayanin da shi yayi yayi bayani ya fadi maganganu ya fadi falalar wannan al'ummar yayi alwala an gani yayi sallah an gani idan bamu ga kurukurin yadda ake alwala a cikin alqur'ani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana adadin raka'o'i a kowace sallah ai babu a qur'ani ko sallar azhar ba sunanta la'asar ba sunanta sai da wasu kalmomi haka akwai sunan sallar isha'i sallar magriba asubahi kaga da sunan da adadin raka'o'in duk waɗannan babu a cikin alqur'ani ai na muka samu a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi addinin ba zai cika ba sai an hada da qur'anin da maganar annabin tare wuri guda idan har ka raba kace qur'anin shi kadai zaka dauka ba ruwanka da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta gaya mana to zaka ga ka daina sallah ka daina azumi domin waɗannan abubuwan bayanin yadda ake yin su daki daki babu su a cikin alqur'ani ba a gaya maka kage yadda zaka wanke hannu da kurkurar baki da shaka an gaya maka wanke fuska daidai wanke hannu zuwa ko zuwa gwiwar hannu an gaya ma shafar kai da kafa shikenan abin da ke cikin alqur'ani sauran abubuwan alwala a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka same su da aikin sa to wannan dai abin da nake so mu fahimta cewa shi ainihin gundarin sakon da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine haka yazo a cike baya buƙatar wani dan adam ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi ko kuma bayan shi wani dan adam din mu al'umar yazo mana yace ai dama annabi ya manta kaza bai gaya muku ba ko kuma akwai wani abin da shi ma yake da muhimmanci a cikin wannan addini na annabi amma annabin bai gaya mana ba akwai tuhuma ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ga wani yazo da wani sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama bai fada ba shi yazo yace zai cika mana a ce za a yi amfani da shi yace wa hadha bi khilafil awliyai to mu dawo cikin darasi sai sai wannan zamu ga cewa sabanin su waliyai fa inna kullu man balagahu risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda wani sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gare shi la yakunu waliyan lillahi illa bittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam to shi waliyin ba zai zama waliyi ba sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yace shi yana da wata hanyar daban zai karbo kamar yadda annabi ya karbo za a gaya masa abinda aka gaya wa annabi to nan yayi katsalandan ya shiga gonar da ba ta saba kuma ya ture manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanya mun gane wannan wa kullu ma hasala lahu min alhuda duk abin da ya samu wani waliyi ko wani waliyi a ce ya samu na shari'a wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya huwa bitawassuti muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba yiwa ya same shi ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce ga wani shi ba ta hanyar annabi ba ya samu wata shari'a shari'ar har ma ya ce ta fita annabi wannan abun yana da girma sosai yana da girma matukar girma ko a ce ga wani abu baya cikin na annabi har kuma a zo ai da'awar ya mafi na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tana da hatsari sosai za ta fidda mutun daga addinin musulunci haka a kiyaye sai ce wa kazalika man balagahu risalatu rasulin ilaihi duk wanda sakon wani manzo ma'ana sakon wani manzo ya isa zuwa gare shi la yakunu waliyan lillahi to ba zai zama waliyin Allah ba illa idza taba'a zalika ar-rasul alladhi ursila ilayhi sai idan mutum ya bi wannan manzon da aka aika zuwa gare shi ma'ana in mutum yana zamanin annabi nuhu ba zai zama waliyi ba sai ya bi annabi nuhu in mutum yana zamanin annabi ibrahim ba zai zama waliyin Allah ba sai ya zama mai bin annabi ibrahim in mutum yana zamanin annabi musa ba zai zama waliyin Allah ya so shi ba sai ya bi annabi musa babu wata kofa daban da wani zai zo ya tsallake sai zagaye annabin zamanin sa yazo ya tsaya gaban Allah ya ce ya Allah ni ma gani daidai nake da wani ko kuma ni ma an bani ai ka gaya min wani sako daban wanda Allah ba zai karbi wannan ba mutum ba zai zama waliyin ba to haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Abubakar wanda shine shugaban waliyan duniya kakaf har tashin alkiyama to har zuwa kiyama ta kare ta zo ta tsayu babu wani waliyi da za a ce gashi ya goya sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da hanyar da Allah yake gaya masa wani zance bai gaya wa annabi ba kuma a ce zai iya zama waliyin Allah Allah ya so shi bayan bai bi hanyar manzon Allah ba wannan ba zai yiwu ba kun gane in wani yayi da awar shi gashi waliyin Allah ne amma hanyar annabi baya bukatar ta ko yace abinda ake yi a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ilimin na zahiri da muke yi da alwala da sallah da tsarki da azumi da aikin haji yace musu wannan duk bata lokaci ne ko shirme ne ko kauyanci ne shi yana da tasa hanyar daban to wannan yazo da wani addini ne daban amma ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma ba waliyin Allah bane kun gane abin to shine bayan ya kare wannan magana sai malam Salih Ali Sheikh a ƙasa sai yake ga mana wata magana muje sai ce hada al-kalamu wannan magana min awwal al-fasli ila huna ba ala huna bane la'alla muna buƙatar musaki littafin nan eh akwai kurakuran bugu da yawa a cikin sa yace min awwal al-fasli ila huna daga farkon wannan fasli zuwa nan fi mas'alati yana magana ne akan mas'alar anna al-anbiya'a cewa su annabawa afdalu min al-awliya'i sun fi waliyai qat'an babu wani kokonto yanke babu wata tantama babu ja in ja a maganar cewa waliyai ba su kusa da annabawa ba annabawa bane su annabawa sama suke da waliyai wa tafdilun nabiyyi ala al-waliyyi zahirun min jihati ad-dalili fifita annabi akan waliyi a bayyane yake kurukuru ta bangaren dalili kama zakara shaykhul islam bil adillati al-kathira kama da ibn jami'a an bata mana da dalilai masu yawa fil babi a wannan babi wa zahirun aidan har yanzu kuma a bayyane yake min jihati ta'lili can min jihati dalili ta bangaren hujjoji wa min jihati ta'lili ta bangaren bayanin ma'ana wato hikima shi ma'ana fa innal waliya ga ta bangaren hikiman nan yace fa innal waliya domin ko shi waliyi ai lam yakun waliyan bai zama waliyin ba fa illa bittiba'i hilin nabiyyi bai zama waliyin ba sai da yabi annabi wai ban sani ba ko kuna gane zancen nan Allah yana da annabawa ya turo su sannan yana da waliyai hakikatan yana da waliyai me ma'anan wali wanda Allah yake son shi Allah ya zabi wani yana son sa saboda shi din ya zabi Allah yana son Allah yana bautawa Allah yana bin shari'ar Allah ba haka kawai saboda yayi wata dabara ko ya shiga wani daki yayi wasu wani saddabaru yana ta wani tunani ya zautu ya tabu hankalin sa ya fita tare da shi sannan yazo ya ce Allah ya masa magana duk wannan ba ita ce hanyar walittaka ba hanyar walittaka ita ce bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutun ya bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so shi amma mutun ya tsallake hanyar annabi ya zo da wani abu daban to ba hanyar walittaka bace hanyar wani abu ne daban sai ce fa bi sababi iqtida'ihi bin nabi saboda sababin koyin da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'ihi da bin da yake lahu gare shi sara waliyan sai ya zama wali wa hayatuhu waja'athu alkaramatu waja'athu alkaramatu kuma sai karama ta zo masa sai kuga ya samu karama Allah sai masa karama saboda bin annabi sallallahu alaihi wasallam domin me ita kanta karama mecece cikamakin ko in ce wani bangare ne na mu'jizar annabi wani abu ne na kun gane ai mu'jizar annabi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bayan mu'jizi yazo da mu'jizozi wanda a shar'ance ana ce musu ayatul anbiya'i ko yayi abubuwan mamaki wanda ba taba ganin irin su ba dutse yayi masa sallama bishiya ta yi masa sallama yana alwala ruwa na kukkugowa ta tsakanin yatsinsa sallallahu alaihi wasallama wadannan yana cin abinci dan kadan amma wajen mutum 100 nawa suka zo suka ci tare da shi kuma kowa ci ya koshi wannan mu'jizozi ne so ake cewa mu'jizozi ko to duk abin da zai samu kuma ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan zamanin sa na karama ga wani wali to ƙari ne akan wannan ma'ana ita ma mu'jiza ce ta annabi karama ce Allah ya karrama bawan Allah ba wai bawan Allah ko wali yana da karama shike yin karamar da kansa ba a'a Allah ne yake girmama shi yayi wannan abu ko wani abu na alheri ya faru gare shi sawa'un kana muhtajin ilayhi ko ghayr dhalika mun dai karanta wannan a baya to mu ci gaba saboda lokaci yace fa innal waliya lam yakun waliyan illa bittiba'ihi lin nabiy fa bi sababi iktida'ihi bin nabiy wa ittiba'ihi lahu sara waliyan wa ja'athu al karamatu min jihati ittiba'ihi lin nabiy alayhi salatu wassalam karama ta zo masa ne ta bangaren biyayyar da yake ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa da'iman haka ne yace shi waliyi a kowanne lokaci aqallu rutbatan ya da'iman kasa yake ma'ana rutubar sa matsayin sa bata kai ta annabi ba wal awliya fi hadhihi al ummati waliyai a wannan al umar akmaluhum wa arfa'uhum darajatan al arba'atul khulafa'u a wannan al ummat tamu waliyan da suka sune sama da kowanne waliyi babu wani wali da ya kai su sune khalifofin nan guda hudu abubakar wa umar wa Uthman wa Ali radiyallahu alaihi anhum ajma'in Allah magaki ya yadda da su duk duniya ba waliyin da ya kai waɗannan mutum hudun duk wani wali da za a samu to a kasan waɗannan yake kaga a shikenan ballantana ka ce ya ma kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan babu sai ce wa tawaifu allati faddalat al awliya ala al anbiya to nan zai mana wata magana shi malam Salih Ali Sheikh yace kungiyoyi bangarorin musulmi waɗanda faddalatil anbiya al awliya ala al anbiya sun fifita waliyai akan annabawa suka ce ai wali yafi annabi an samu wanda suka faɗi wannan ai ko ko ku taba ji ba mun karanta a baya aw faddalat khatamal awliya ko kuma suka fifita abinda suka kirkiro sabo din nan suka ce wai akwai wani mai suna khatamul awliya wai shine cikamakin waliyai bayan shi ba wani wali har suka fifita shi ala khatamil anbiya akan cikamakin annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun yi wannan a baya ko to waɗannan bangarorin salafu tawaif kungiya uku ce mu saurare su sosai mu ji amma al-ula kungiyar farko yace fahum gulatus sufiyatu gulatus sufiya sune masu a cikin sufaye masu bin dariqun sufaye wanda suka wuce iyaka masu wuce iyaka su daukaka wani bawan Allah sama da annabi su ce wa wani bawan Allah wanda Allah ya halice shi mutum mai cin abinci su ce masa Allah ma wannan su ne gulatus sufiya masu wuce iyaka a sufanci wa thaniya kungiya ta biyu yace humur rafidatu wal isma'iliyatu bi itibari aslihim bi annahum ta'ifatun wahida sune rafidawa ɗan shi'a da ɗan batiniya isma'iliya wannan kuma in muka lura da cewa asalin su ɗaya ne fifita imaman su suma akan annabawa mun gane wannan iko yawa a tariqun sufaye fifita waliyai akan annabi ko har ma akai su ga Allah to su kuma masu bin hanyar shi'a su kuma suna fifita a imman su akan duk annabawa mun gane wannan sune bangarori guda biyu kenan wasalisatu bangare na uku sune alfalasifatu masu bin harkar falsafa zan zo mana bayani a cikin dan yabi ko ne daki daki ya kawo su sai shi at-ta'ifatul ula mu komo mu yi bayani daki daki ta farko din su waye gulatus sufiya masu wuce iyaka a cikin harkar sufanci yace faza'amu suke riya anna jihata tafdilil waliyyi 'ala an-nabi bangaren ko abinda suke hange wanda shi ya ja su suka fifita waliyyi akan annabi suna cewa wai anna an-nabiyya shi annabi innama ya'khudhu min al-malaki ai sakon da yake samu ilimin da yake samu yana samu ne daga mala'ika mala'ika ne ke zuwa masa daga Allah ya ce Allah ya ce a gaya ma kaza haka annabawa suke ko wa ammal waliyu amma shi waliyi in ji su waɗannan sufaye fa innahu ya'khudhu min al-ma'din alladhi akhadha minhu al-malaku shi yana karbowa ne shi waliyi wai yana karbowa ne daga mabubbugar da shi ma mala'ikan ya karbo ba wai annabin ba daga ina mala'ika ya karbo daga gun Allah to shi waliyin baya bukatar mala'ika shi direct yake karbowa daga Allah Allah ne yake masa magana shi da shi to kaga sai su ce wanda yake karbowa daga Allah mubasharatan babu wani a tsakani ai yafi wanda sai da aka biyo ta hanyar wani aka gaya masa kun ga mahangar su kenan shi yasa suka makalkalewa waccan kissa da kullum muke magana akan ta kissar annabi Musa da Khidr kuma suka ce annabi Khidr ba annabi bane waliyi ne ba ku da mani anji yawa suka ce Khidr ba annabi bane menene waliyi ne dal ku kawo hankalinku nan dan mu fahimci wannan matsalar sosai domin akan ta ne duk wannan tatsuniyar aka gina ta da suka yadda cewa annabi Khidr ina nanatawa annabin in ce annabi Khidr saboda wannan shine hakika annabi ne ba waliyi bane su a gun su ba su yadda su ce masa waliyi ba saboda in suka ce annabi ne ashe kenan shi ma daga mala'ika ya karbo annabi Musa ma daga mala'ika yazo ma'ana daga Allah amma ta hanyar mala'ika amma sai suka ce annabi Khidr ba annabi bane menene shi waliyi ne shi ko waliyi Allah ne yake gaya masa shi da shi ba mala'ika ba kaga kenan sai ayi kiyasin sai a ce ashe annabi Khidr gashi waliyi ne amma kuma ya koya wa annabi Musa abinda annabi Musa bai sani ba ashe kenan me kenan sai a ce waliyi yafi annabi to daga wannan suka yi wannan kiyasin kuma har karshe suka dauki cewa za a samu a cikin al'ummar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai a samu wani sai su ce yafi annabi ilimi ai wannan waliyi ne shi Allah yake magana direct bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mu a ilimin zahiri sai daga baya ake waɗannan mutanen su kuma kowa yana kirkirowa yana fadin Allah wai ya ga ya masa kaza Allah ya ga ya masa kaza Allah ya ga ya masa kaza to wannan shine asalin wannan sharrin yadda ya shigo wa mutane Allah kiyaye to sai ke cewa fa innahu sai ke cewa kama qala ibn arabi kamar da muhiddin ibn arabi ya fadi fi fususihi a littafin sa mai suna fususul hikam mun sha magana akan wani littafi sai ce fa annabiyu ya akhudhu bi wasita ai annabi yana karbuwa ne yana karbar sako ne da wasita ma'ana ta hanyar wani wato mala'ika wal waliyu shi ko waliyi ya akhudhu bila wasita yana karbo ilimin sa ne ba ta hanyar wani ba direct daga Allah yace wali hadha kataba ibn arabi kitabahu shi ibn arabi banda wadannan littafai guda biyu da na gaya mana mashhurai yana da su da wanne da wanne fususul hikam da wanne yawa al-futuhatul makkiyya da kyau banda wadannan to yana da wani littafin daban shi kuma sunansa al-arba'in ar-rabbil alamin ai kun san mashhuri ne a gun malamai akwai littafai da zaka ji ana ce musu 40 ko kamar ba muna da 40 an-nawawiyya ba 40 an-nawawiyya الامام النووي ne ya tare maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min jawami'il hikam wanda yake maganganun lafuzzan su kadan amma sun tare ma'anoni da ilimi mai yawa shine ake cewa wadannan arba'unun nawawiyya to dama akwai hadisi ai mun karanta ban sani mun yi karatun wannan muqaddimah mu ta karatun arba'unun nawawiyya to asalin wannan shine akwai wani hadisi didda dai da'ifi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata falala babba ga duk mutumin da ya tara hadisai 40 daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa aka samu malamai kowa sai ya samu wani fage sai ya rubuta hadisai 40 mun gane wannan shine Nawawi ya tara wannan hadisai 40 min jawami'il hikam to sai wani ma sai ya zo ya tara hadisai 40 a kaza hadisai 40 a babun kaza hadisai 40 a babin zuhudu hadisan 40 a babi kaza to shi wannan mai wannan aqidar Muhammad Muhyiddin Ibn Arabi da ya tafi zuwa ga wannan ra'ayin shi ma sai ya tattara maganganu 40 an rabbil alamina daga ubangijin halitta ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama yawa maganganu da ya samu shi kun gane shi akai gaya masa daga Allah gaba daya ba ta hanyar annabi ba ya same su Allah ya masa magana ya tattaro maganganun da shi ma akai masa guda 40 to sai rubuta a wani littafi ya sa masa suna al-arba'in ar-rabbil alamin Allah ya shemu jama'a wallahi jahilci yasa an kai mu wurare da yawa ba mu sani ba duk wanda ya jahilci wannan sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba inda ba za a kai shi ba Allah sauki yani ay allati haddatha biha ar-rabbil alamin yana nufin wanda shi ya bada labarin su daga ubangiji mubasharatan direct babu wani a tsakani lima sami'ahu minhu wai ta hanyar abin da shi yaji daga Allah inji shi ibn arabi yace wa hadha min haythu at-tafdhil wannan ta bangaren fifi ko kenan annal waliya yasilu bihi al-mukashafatu ila haythu la yakunu hunaka hijabu wai waliyi ta hanyar mukashafa a dan yayi masa wai wani abu na gaibi a nuna masa to ta hanyar wannan mukashafan yana kaiwa zuwa ga abinda ko matsayin da babu ma hijabi da shi da Allah ba hijabi wal anbiya usuku annabawa hujibu an sha makance su ku ji wannan abu a takaice kace masa dan in baka yi zafi baka ce wannan fitsara da yawa take ko in ba haka ba wannan kafirci ne kace wai annabawa suna an masu hijabi akwai inda ba sa iya wucewa su kuma waliyai ba su da hijabi tsakanin su da ubangiji kun ga waye yafi wani kenan waliyi kenan yafi annabi to shine sai ke cewa wal anbiya uhujibu minhum man kallamu fi ba'd al ahyan ko man kullimu fi ba'd al ahyan daga cikin su akwai wanda aka yi musu magana a wani lokaci wai akwai dai wasu wani lokaci an musu magana kamar annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an musu magana wai wani lokaci ka san mun cikin wani lokaci ma'ana ba koyaushe ba su ko waliyai koyaushe da magana suke da Allah yawa amma al-waliy fa innahu idha ikhtara an yasma' al-kalam to kaji shi ko wali inda ya zabi cewa kawai yana so ya ji maganar Allah to fa ma alaihi illa an yusaffi qalbahu to ba shi da wani aiki da zai ba shi da ko ba wata wahala kawai ya gyara zuciyarsa ya babballe ta daga saban Allah ya gare kawai sai ya ji ilmomi na ta shigo masa kaga wannan nuna kenan annabawan su saban Allah ne ana abasu irin wannan matsayi to sai ke cewa wa ya'mal bir riyadat al khassa yayi abubuwan motsa jiki na musamman indahum a wurin su wanda su zasu sa shi ko ya shiga daki ya kwana wajen goma ba cin abinci ya haukace ka ko ba mamaki in ya fito komai ma zai iya fada yawa saboda yunwa ma ta isa ta sa shi matsala ya zautu hankalin sa ya fita ar riyadatur ruhiyya shi yake cewa spiritual exercise wato ya zama cewa zuciyarsa yana motsa zuciyarsa ya tuno wannan ya tuno wannan suna cewa wannan an gina shi ne akwai zan zo mana magana akan zannusiyya yana nan a ciki ya abinda suke cewa mutum wato karfin khayali me khayali wato damar ka iya suranto abubuwa akan ka kai ta tunani imagination in kana da karfin imagination mai karfi ka tuno wannan ka tuno wannan ka tuno wannan to akan sa aka gina wannan mazhabar zamu zo mu ƙara bayani akan dai lokacin bai ƙare mana ba yawa sai yake cewa thumma yankashifu lahu alhijabu wa idan yayi ta wannan exercise yana ta wannan wahalar da yunwar da tunani mai karfi ya zurfafa tunani ya tuno kaza shikenan wai sai ya ji hijabi an yaye masa shi ba hijabi tsakaninsa da ubangiji shine zaka je ya ce ya ga Allah sai bude baki sai yaga Allah Allah ya ce masa kaza fayusbihu yara ma yahduthu fil malakuti wa sai wayi gari yana ganin abin da ke faruwa a mulkin Allah subhanahu wataala ga Allah nan yana magana da mala'iku a aiki wannan ya dawo sai ga komai kawai yana kallo gashi nan yadda abubuwan suke tafiya to kaga ko in ba karfin khayali ba me zai kai mutum zuwa ga wannan abubuwa ne wa yasma'u awamir al-haqqi yaji umarnin Allah madaukaki lil mala'ikati jalla wa ala lil mala'ika wato umarnin da Allah yake wa mala'iku yau an aiki wannan an ce je halaka mutane kaza wannan ya ba wannan kaza wannan ya kai kaza wannan an haifuwa ne za a je a busa masa rai duk wai yana kallon yadda ake shi yasa suke baiwa kansu dama kaji suna fadar cewa sun san mabiyansu za su sa su a wani wuri su shiga da su aljanna ko makamancin wannan an turo an aiko mala'ika zai karbi ran wani wai sai wani wali ya ce a dakata wannan lokacin sa bai baka ka saurara irin wannan wasannin da haka shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kofar da suka samu kenan ta hanyar ta to sai ce wa ta'ifatu thaniya ta'ifa ta biyu ai mun ji sufaye ko ta'ifa ta biyu sune shi'a da ismailiya yace ar-rafida wal ismailiya yace fa inna ar-rafidata su rafida shi'a yaz'umuna anna a'immatahum cewa suna zata suna riya suna aqidar cewa shugabannin nan nasu imaman nan nasu guda nawa guda 12 a wurin yan ithna ashariya ja'fariya qat'iyya shaykhiyya duk yana cikin sunayen su da kuma guda 7 a wurin ismailiya su ismailiya nasu imaman ba 12 bane 7 ne daga imami na 7 magana ta kare ai na shagiya mana wannan darasin minhajus sunna mun yi yawa daga imami na farko ali na biyu hasan na uku husaini na hudu ali ibn al-husayn zain al-abidin na biyar muhammad bin ali al-baqir na shida ja'far as-sadiq to daga nan sai suka saba su yan ithna ashariya suka ce na 7 shine musa ibn ja'far ko Musa dan Ja'far Sadiq yawa su kuma waɗannan Ismailiya sai suka ce imami a gunsu shine Ismail ibn Ja'far to sai aka samu cewa Ismail ibn Ja'far shi kuma ya mutu kafin babansa sai suka ce to yana da da sunansa Muhammad ibn Ismail ibn Ja'far to abishi wannan shine imami na 7 sai daga nan suka bangare ake ce musu Ismailiya mun gane asalin ai dai mun sha wannan zancen to wannan kun ga sunan adadin imaman su 7 ne su kuma waɗancan adadin imaman su 12 to sai yawa daga cikin aqidar su anna a'immatuhum cewa waɗannan imaman lahum min al-maqami suna da matsayin da ma laysa lil anbiya'i annabawa ma ba su same shi ba ai wannan aqidar su ce wa indahum hadha min daruriyatil madhhab a wurin su wannan yana daga cikin abubuwan da dole ma ba madhhabar ba aqidar in babu wannan in baka yadda da wannan ba gaba ɗaya baka yadda da shi an ci ba cewa duk a'imman nan guda 12 a wurin yan ithna ashariya to sun fi dukkan annabawa babu wani annabi da ya kai darajar imami ɗaya a gunsu kun gane wannan haka nan yan ismailiya su kuma babu wani annabi ɗaya da ya kai darajar waɗannan imamai guda nawa 7 yawa to shine sai yake cewa haythu yaqulu ba'du a'immatihim ɗaya daga cikin shugabannin su nan a imma yana nufin ɗaya daga cikin shugabanni ba yana nufin imami ɗaya daga cikin waɗancan 12 don yana magana ne maganar ta Khomeini ce ɗauko yawa shi kuma shugaba ne cikin su bai so ya faɗi sunansa ba ne yana cewa min daruriyati madhhabina daga cikin in an ce abin da yake daruriyat ana nufin necessity abin da tilas babu shi in babu wannan abin babu madhhabar ka in babu wannan abin sai shi yana daga cikin darurar wannan madhhabar tamu anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal Khomeini ne ya faɗi wannan a cikin littafin sa al-hukumatul islamiyya yana nan kun sha jin sa a gun malamai suna wa'azi cewa wannan daga cikin larurar abinda tilas in babu shi babu wannan aqidar tamu tasu ta shi'a kenan yace imaman su suna da wani matsayin da babu wani mala'ika da ya kai shi babu wani annabi manzo da ya kai wannan matsayi shi yasa suke faɗi cewa ba wai a'imman ba ma har Fatima radiyallahu ta'ala anha a gunsu ta fi dukkan annabawan da babanta duk annabi bai kai Fatima ba to haka nan ƴaƴanta duka babu wanda ya kai babu wanda wani annabi ya kai shi daraja to sai yani mimma la yuhtaju ila listidlali abinda ke nufi da daruriyat abinda baya ma buƙatar wato a kafa masa hujja in babu shi ba mazhabar kuma sannan baya buƙatar maka kafa masa hujja ma'ana min alilmi daruri anan yake nufi yana cikin ilimi ne daruri ilmin daruri shine baya buƙatar bincike kamar a tambaye ka ya sunanka baka buƙatar sai ka je gida ka tambayo ko kowa ya san sunansa ba buƙatar bincike yau wato wannan haka abin yake kowa sai ya yarda cewa a immar nan nasu sun fi annaba baki daya sun fi mala'iku baki daya kaga ashe akwai alaka tsakanin sufaye da waɗannan masu fifita wani dan adam dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hanya ce ta irin waɗannan mutane amma kuma ku duba ku gani yadda abu ya zo ya juya wai wanda yake son abu hanyar annabin a yanzu shine aka juya shine makiyin annabi waɗannan da suka samu wasu mutanen suka fifita su akan annabi wai su ne masoya annabi wannan abubuwan wato akwai buƙatar masu hankali su zauna su lura da shi Allah sauke idan mutane suka zauna da jahilci wallahi ba inda ba za a ja su ba kuma su yadda kullum mutun yana koya maka ka zo ka bi wani ba annabi ba ka zo kai sallah kai azumi amma ba irin na annabi ba in kai irin na annabi sai a ce kai iyayi kai izala kai kaza kai kaza kai zafi amma ka bi wancan ko kai kauce baka so na annabi ba amma tunda dai kana bin wancan wai waliyi ne ko kuma imami ne shikenan sai a ce kai ne mai son annabi kai ne mai son ahlul baiti kunga an juya abu sama ta dawo kasa to Allah maduke sauke to mu dai muna nan hanyar da muke so ita ce ta annabi sallarsa da azumin sa da komai nasa yadda yayi komai haka muke so mu yi dan san ya ishe mu wanda yazo bayan sa mu ba ma san nasa sai idan ya dace da nasa sai mu haɗu kenan karkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu mutu akan haka to sai yake cewa ai mimma la yuhtaju ila istidlalin aslan ma'ruf to asali ne yace sananne ne al-a'immatul 12 su waɗannan imamai 12 ibtida'an min ali ila al-askari tun daga ali radiyallahu ta'ala anhu ila al-askari mun sani ne na ƙarshe na 11 shi ne wannan al-hasan al-askari ko na ƙarshen na 12 da suke zaton akwai shi shine muhammad ibn al-hasan al-askari yawa to shi yake nufi ha ula'i la yabluguhum malakun muqarrabun waɗannan wai mutum 12 babu wani annabi da zai kai su daraja ai wani mala'ika da zai kai su daraja wala nabiyyun mursal ko wani annabi manzo da aka aiko qala har yake cewa wa annahum kanu qabla khalqi hadha al-alam kun ji ma wannan dai yana nan a cikin littafin su cewa waɗannan imaman guda 12 tun ba a halicci duniya ba su suna nan anwaran ma'ana wai Allah madauki ya halicce su ma'ana kanu qabla khalqi al-alam anwaran kafin a halicci duniya suna nan a matsayin haske haske ne wai guda 12 yana nan sai daga ba kuma sai suka zo suka zama mutane amma kuma kowa ya san nan da aka haife su kaga tanakudin kenan yadda hankali ba zai karbi waɗannan abubuwa sai ce faja'alahumullahu bi'arshihi wai sai Allah madaukaki ya sanya su a jikin al'arshin sa guda 12 ne haske haka aka sa su muhaddathin muhdaqin ne ko anaka na au hashi ba cikin littafin mun a sharhi ne na'am ina ji muhdaqin ne ma'ana suna kallon abu ma'ana suna jikin al'arshi idan suna kan wato suna kallon ubangiji subhanahu wataala shine asalin abin da nake ji a rubuta aurin ba muhaddath ba muhaddathin ba muhdiqin in ce aka ce insan ahdaqa ya zubo idan sa yana kallon abu ma'ana suna sun makalkale a jikin al'arshi waja'ala lahum min almanzilati wazulfa Allah ya ba su matsayi da kusanci ma lam yaj'alhu li ahadin min alalamin irin abin da bai sanya wa wani daga cikin wato wannan al'umma ba babu wani daga cikin talikai da aka ba shi irin wannan matsayi wai haka suke riyawa to yace wal isma'iliyatu alqaramitatu wal ubaydiyuna wan nusayriyuna wad duruz za'amu anna al awliya ay awliyahum a'zamu min al anbiya to zuwa waɗannan su kuma ai mun ji gefan shi'a masu ithni ashariya to akwai kuma su isma'iliya suna ne su ma ai mun ji tun daga asalin da suka danka nasabta kansu zuwa ga isma'il ibn ja'far ko ɗansa muhammad bin isma'il to ai daga ba ni nan abin ya tsaya ba su ma rarrabuwa suka yi kungiya da yawa su ne daga cikinsu akwai al-qaramita al-qaramita mun taɓa muku labarinsu a darasin min hajji sunna da dai ana riƙewa Al-Karamita sunan kungiya ce, ita ma ana dangana su zuwa ga wani mutum sunansa Hamdan Qurmut. Hamdan Qurmut wani mai takashufi ne da sufanci da gudun duniya, ya haɗu da wani mai da'awar irin wannan hanya ta Ismailiyya, ya jefa shi a ciki har ya zama shine shugaba a layin, ya fito da abubuwa har sun kafa daula. Na gaya mana su ne wanda suka zo suka yaƙi ɗakin Ka'aba, wata ran har suka kwakwale Al-Hajar Al-Aswad, suka tafi da shi shekara 22 yana wurin su, babu shi a jikin ɗakin Ka'aba. Suka kakkashe mutane ran aikin haji ranar 8 ga wata, yawa wai da da'awar har ya zauna a bakin duk mun karanta magana akan sa a baya darasin Minhaji, suna ya zauna a bakin kofar Ka'aba yana cewa shine Allah, wai aina tairul ababil, in an isa ina tairul ababil da aka aikowa Abraha ta suka kashe shi, shi gashi ya zo ya taba Ka'aba ba ai masa komai ba. Suka balle Al-Hajar Al-Aswad suka tafi da shi. Wannan asalin su dama masu kin addinin musulunci ne, da suka rasa yadda zasu suka shiga cikin sa da da'awar suna cikin musulmi, sai suka biyo ta wannan hanyar da sunan Shi'a. To sine waɗannan sune Al-Karamita wal Ubaydiyun. Ubaydiyun su kuma wannan mabiya Ubaydullah ibn Maimun ibn Daisan Al-Qaddah, shi kuma shi ma wani daga cikin mutane ne da ya zo ya yi da'awar su wai jikokin Fatima ne, suka kafa daula a Tunisia, sannan suka matsa suka kafa daula a Egypt. Su ne aka yi daular da ake ce mu daular Fatimiyya a Egypt, mun gane asalin su kenan. Shugaban su shine wannan Ubaydullah, shi yasa ake ce musu Ubaydiyun. Fatimiyyun da suke faɗa wannan ƙarya ce, ba su da nasaba zuwa ga Fatima. Fatima ba ta haifi irin waɗannan 'ya'yan ba, masu yayya ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya tsare ta daga a ce jikokinta ne suke irin wannan abu. Wan Nusayriya, haka nan da Nusayriya, su kuma Nusayriya su ne mabiya Muhammad ibn Nusayr An-Numairi, shi kuma da yana cikin mabiya wannan hanyar ta Ismailiyya. Shi da ana cewa ɗalibi ne ko maula ne, yantaccen bawa ne na Al-Hasan Al-Askari, baban imamin ƙarshe a gun 'yan Ithni Ashariya. Mun gane wannan? Bawansa ne yantacce, sai ya yi da'awar babiya. Suka samu matsala da 'yan Shi'a akan matsalar babiya. Na taɓa mana magana akan babiya. Babi lokacin da suka yi da'awar, akwai wannan imami na 12. Ai, an samu lokacin da na farko dai shi Muhammad shi Al-Hasan Al-Askari, mun taɓa magana cewa sam bai haifi wani ɗa ma sunansa Muhammad da har za a ce shi ne imami na 12 ba. Ko? Amma su sun ƙirƙiro sun ce an haife shi, har suka yi saɓani akan wace ce ta haife shi. Aka ce wata baiwa ce, sunanta Narjis, sunanta Susan, sunanta kaza. An je an siyo ta a wani gari kaza da kaza, wanda suka daura auren ma Annabi Isa da sauransu, wai duk suna cikin wanda suka ba da sadaki aka daura aure kaza da kaza, wai aka haifi shi Muhammad ibn al-Hasan. Saboda me? Saboda dan uwansa Ja'far, wanda su 'yan Shi'a suke kira da sunan Ja'far al-Kazzab, ya tabbata a littafansu cewa dan uwan shi Al-Hasan Al-Askari, wanda aka ce shine baban wannan imamin ƙarshen, ya tabbata cewa shi ya raba gadan wannan nasa. Kuma sai da ya bar matansa suka zauna watanni, aka tabbatar da babu ciki ga kowa, ballantana a ce daga baya wata ta haihu, don haka ba a haifi wannan mutumin ba. To amma da aka ƙirƙiro wannan mazhabar ake so a tafi a kanta, sai aka ce an haife shi, ya ɓuya ne saboda gudun azzalumai. Ya ɓuya saboda gudun azzalumai. To sai aka samu wasu mutane, sai su rika zuwa gun jama'ar mabiya, suna cewa su ne wakilan shi imami. Imami ya ɓuya, duk wanda yake so ya gan shi su zo gun su. Kun gane wannan? To shi ne wannan lokacin da ake ce ma fatara ta al-ghaibatus sughra, ma'ana ghaba al-imamu amma ghaibatan sughra, ya ɓuya ɓuya ƙarama. To ta hanyar babi, sai aka sa wannan babi, wane ne kofa zuwa gare shi. Sai aka same su, wannan ce ni babi ne, wannan ma ce shi babi ne. Babi ma'ana wannan kofa ce ta hanyar zuwa imami. In kana son ka je gun imam, to ka zo gun sa. Sai ce yau imami ya bada umarni ayi kaza, ya ce ayi kaza. To kuma sai su tattara 'yan abun aljihun mutane, wannan ita ce asalin babiya din. Yau su more ta wannan gefen. To sai aka fara samun kokonto, shin wai da gaske wannan imamin ma akwai shi ko babu? To sai da suka ga mutane sun fara kokonto, sai aka rufe kofar babiya, sai aka ce ai ghaba al-imamu ghaibatan kubra, ya ɓuya ɓuya na ƙarshe, ba zai zo ba sai tashin kiyama. Don haka sai aka rufe kofar babiya. To a fataran lokacin da ake harkar babiya din, a lokacin shine Muhammad ibn Nusayr An-Numairi sai ya fito, da suka samu saɓani da waɗancan mabiyan, sai kafa mazhabarsa, sai koma Ismailiyya. kun fahimci abin to shine sai kafa wannan daga cikin aqidunsu daga cikin su akwai cewa Ali ubangiji ne Allah ne kuma suna imani da tanasukul arwah incarnation shine in mutun ya mutu ba tashin alkiyama kawai haka zai sake fitowa ta wata sura daban wai idan mutun makiyin ahlul baiti ne ko kafiri ne shi bai yadda da Allah ba to sai in ya mutu to zai fito ko a wata dabba mummuna ko kuma ya fito a ahlus sunna ma'anan azabar da za a yi masa kenan duk da wannan yana nan a rubuce to na'am Nusayr An-Numairi ya koma Ismailiyya ba ya kafa ba sabanin da suka samu da yan Ithna Ashariyya akan Babiyya sai ya kafa ta sai ya shiga yan Ismailiyya suka yi da'awar su ta mutum bakwai yawa sai kuma shine suka kafa wannan ma'ana su bangare ne na Ismailiyya dan Ismailiyyar kashi kashi ce akwai Ismailiyya waɗannan Nusayriyya akwai Ismailiyya Durus akwai Ismailiyyan Nizariyya su ake cewa Al-Buhra su ne a India akwai kuma Ismailiyya Agakhaniya su ne a Afghanistan duk waɗannan suna nan kungiya kungiya to daga cikin aqidun su har yanzu akwai taqdisul khamri girmama da kuma qaddasa giya waɗannan duk suna cikin aqidun waɗannan Nusayriyya su ne masu mulki yanzu a Suriya masu kashe musulmi yanzu din nan masu Nusayriyyan nan masu cewa Ali Allah ne shugabannin Suriya aqidar su kenan shi yasa kuga an samu haɗin kai da Iran da Hezbollah suka zo suna taimaka musu yawa to asalin aqida su wannan Nusayriyya din ce ba kwa karatu ko ko kuma ba a sanin me ake a duniya sai abinda kuke ji a BBC to Allah ya sauke to bayan wannan sai ad-Durus su kuma Durus mabiya wani Muhammad bin Ismail ad-Darzi su kuma a Lebanon suke yan Durus suna nan har yanzu su ma abin nan su kuma daga cikin aqidinsu akwai zagin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fita daga addinin sa cimcin mutuncin alqur'ani duk wannan sun saba har yanzu kuma suna nan a gefen da suke a Lebanon suna boda da Isra'ila sojojin Isra'ila ne ma suke gadin su da komai kalaugun su kamar a Isra'ila kake amma su duk ana da awar waɗannan su ma a cikin musulmi suke zaman su lafiya suke da yahudu to waɗannan mutane lokaci ba zai ishe mu mu karasa wannan ba amma yana cewa waɗannan dukkanin su za'amu annal awliya suna riya cewa waliyai ma'ana waliyansu ko imamansu a'zamu minal anbiya'i sun fi annabawa min jihati annal waliya ta bangaren cewa wai shi wali wa hum awliya'u sab'a indahum aw arba'a sune ma'ana imamansu guda bakwai ko hudu annal waliya cewa waliyi yahillu fihi alhaqqu jalla wa ala ma'ana in an ce alhaq wa nufin Allah domin daga cikin sunayen Allah akwai alhaq ko ma'ana wai Allah yana fadawa cikin su ya shiga jikin mutum kun gane wannan shi ake ce ma hulul aqida ce ita ma hulul hululi shine Allah ya shiga jikin wani kamar yadda kristoci suna da awar Allah ne ya zo da surar dan adam shine suka fito da wannan islam zaku ji ana cewa lahutiyya da nasutiyya ai mun karanta wannan a bayan wani lokaci cewa Ali bangare biyu ne a jikinsa wai sayyidina Ali akwai bangaren lahutiyya a jikinsa akwai bangaren nasutiyya su ne har waɗannan yan masu aqidar Ismailiyyan suke cewa daga cikin aqidunsu akwai girmama Abdurrahman ibn Muljim kun san Abdurrahman ibn Muljim shine ya kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to suna cewa Abdurrahman ibn Muljim ya taimaka musu saboda ya zo ya raba lahutiyya daga nasutiyya ma'ana bangaren ubangijin takar Ali ya rabu daga bangaren dan adam taka tunda ya kashe shi mun gane wannan abun ya nuna musu wai ilahantakar Ali ta kara bayyana wannan kana karanta sai ka ji hankalinka ba zai karba ba ko saboda kai kana kan fitra ne ka san qur'ani kana jin hadisai ka girmama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ke cewa walaysa kullu shay'in yastahiqqu hadhihi almanzila babu wani abu mai cancantar wannan matsayi fal awliya tamayyazu anil ala alanbiya'i cewa annaba wai su waliyai sun bambanta da annabawa li annahum yahillu fihim alhaq saboda su ubangiji na shiga jikin su su waliyai su kansu suna zama Allah fayusbihuna suratan lillahi sai su waye gari su zama su ma sura ce ta Allah mutum ya ci abinci ya koshi ya fito ya ce shi ma Allah ya shiga jikin sa wai shi ma Allah ne a suratul nasutiyya mun gani sura ce ta dan adam wa na Allah ne a jikin mutum walaysat lahutiyya ma'ana ba ta bangaren lahutiyya bayani bi hululil haqqi jalla wa ala da shigar Allah madaukaki jikin sa fal jismani wato jiki guda biyu ne jismanun insi ko ma'ana daya dan adam ne daya kuma Allah su ne a jiki walakinnal ilm wal hikma wal amru wan nahyu ilahi ma'ana shi al jikin jikin dan adam ne amma ta bangaren ilimi da hikima da umarni da hani shi wannan ilahi ne ma'ana lahutiyar ita ce bangaren ilimi da sani da umarni da hani jisma abin nan insaniya kuma ko in ce menene nasutiya ita kuma ita ce bangaren jikin ma'ana jikin jikin dan adam ne amma kuma da ilimin ilimin Allah ne la ilaha illallah ya Allah muna gode maka da ka bar mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma muna fata mu mutu akai mu tsaya anan saboda lokaci ba zai ishe ya mun ma wuce shi ko zai mu tashi akan at-ta'ifatu thalitha za mu zo mu magana akan falsafa su kuma me yana su tsarin da asalin ta hanyar da suka fifita an awliyai akan annabawa na Allah subhanahu wataala muna fata dai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a da koyaushe muke yin ta Allah kada ya fitine mu ya fitini addinin mu mu shiga irin waɗannan hanyoyi da ƙarshen su dai shine rabuwa da Allah da rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana basira Allah ya tabbatar da mu kuma da ilimi ilimin Qur'ani ilimin sunna ya ba mu shi ya ba mu ikon aiki da shi wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ban sani ba ko kuna ganewa abubuwan nan Allah wasu abu na